I'm hearing a lot of noise about NMPC being scrapped, but that is not envisaged by the bill at all. We have said that NMPC will be commercialized.
Minister Mampai Turutini Pesilva kenan yake bayanin cewa dokar da gwamnati ta kai majalisar dokoki ba wacce za ta shafa kamfanin NMPC bace face wacce za ta sauya shi zuwa kamfani mai cin gashin kansa a bisa sharuɗin sauye-sauye da aka aiwatar kan dukkan rassan man fetur a kasar wani abu da kwararre a fannin tattalin arziki na kasa da kasa shi Aibu Idris Miƙati ya bayani cewa matakin yana nuna an cire tallafi akan man fetur da ake sayarwa a kasar.
Wannan mataki da aka dauka yana nuna cewa farko dai an cire tallafi ko rangwamen man fetur da Najeriya take bayarwa wajen sayar da man fetur din ake amfani da shi a nan kasa Najeriya. Abinda yasa ake wannan ana kokari ne shi wannan kamfanin da aka yi wanda ya tashi daga hukuma ya koma kamfani wato zai fara cin gashin kansa zai kokari ya tabbatar da cewa yana yin riba sannan nan da shekara daya biyu an dade shekaru uku bisa dukkan alamu gwamnatin tarayyar Najeriya za ta kokari ne ta sai da hannun jari akan wannan kamfanin ma'ana za a zauna a tantance menene karfin shi wato darajar wannan kamfanin sannan kuma a yi shaya wato a ta hannun jari a cikin wannan kamfanin.
Amma ga tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta kasa Comrade Isa Tijjani ya ce mai da hukumar NNPC kamfani ba wani abu ne sabo ba kuma ba zai sauya komai ba.
Gwamnati ta san cewar bayan da za a yi ta guje ma daukan dawainiya game da wannan magana da ake yi domin a ƙarshe Arewa CAP ita take da responsibility akan kasar. Saboda haka in ma an mayar da ita ai dai mutanen Najeriya ne za su yi kuma menene za su yi daban sabo wanda ya saba wa abin da ake kawai gwamnati ta yadda cewar babu mafita a wannan harka gaba ɗayanta face ta yi kokari iyana ta kokari ta tabbatar da cewar matatunmu na mai sun yi aiki a kasa duk wani abu da za a yi sabanin wannan to kawai shirme ake.
Amma ga mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur ta kasa Ipman Abubakar mai gandi ɗakin gari ya ce yana goyon bayan wannan mataki.
Wannan ba karamin ci gaba bane domin su ma ya kamata su je su samo riba domin su iya daukan dawainiyar kansu sa'annan kuma su ci gaba da ayyukan da ainihin ke taimaka ma gwamnati. Yin haka shine zai ba da dama ga 'yan Najeriya waɗanda ke da ra'ayi na sana'ar mai din su sayi jari a cikin wannan kasuwanci domin su samu ci gaba.
A yanzu dai majalisar dattawa ta yi wa dokar karatu na farko a wani mataki na kafa tarihi da tabbatar da dokar a cikin ƙaramin lokaci kamar yadda shugaban majalisar Ahmed Lawan ya faɗa a lokacin zaman da suka yi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.